Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 30 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Yau saura kwanaki 9 kenan a yi zaben shugaban kasa a nan Amurka. Muhammad Lalo ne kuma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Yankin tsakiyar Italiya ya sake fuskantar wata girgizar kasa mai karfi tun bayan wata mummuna da ta auku a watan Agusta. Yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce yadda hukumar FBI ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin email masu nasaba da ita a ƙurarren lokaci irin wannan abu ne mai tayar da hankali. Sanan jami'an tsaron Afghanistan da ke fafatawa da mayakan Taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji wajen 15,000.
To a Najeriya ko yayin da ake takaddama kan limancin masallacin Sultan Bello da ke Kaduna, wasu malamai sun fara daukan matakan warware wannan matsala.
Muna tattaunawa da sarkin musulmi, muna tattaunawa da kuma su mutanen jama'atu, muna tattaunawa da masarautan zazzau da dukkan wanda yake da hannu.
A jamhuriyar Nijar ko ƴan majalisar dokokin ƙasar ne suka tafka muhawara kan wani aikin rusau da ake gudanarwa akan shagunan ƴan kasuwa a birnin Yamai.
Halin da muke ciki yau ɗan Nijar din da ke Libya in yana samun kuɗi ya zuba ya aiko shi gidansu.
Yanzu ya kamata a ce su jahohin nan a ɗauki matakai na shaida musu lokacin da za a fara wannan aiki.
Muna kuma tafi da shirin duniyar Amurka, amma kuma sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yankin tsakiyar Italiya ya sake fuskantar wata mummunar girgizar ƙasa tun bayan wata mummuna kuma da ta auku a watan Agusta. Hukumar kare jama'a ta Italiya ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku yau Lahadi ta ruguza gine-gine a wurare da dama a faɗin yankin. Rahotanni na nuna cewa wasu sun ɗan ji raunuka. Babban ginin majami'ar St. Benedict na ƙarni na 14 da ke kan tsaunin Nosia na yankin Umbria shi ma ya rushe in banda sashen ƙasa. Sufayen majami'ar sun yi ta'addu'o'i a gaban baragozan ginin. Michel Franci, mataimakin magajin garin Arquartel d'Oronto, ya gaya ma gidan talabijin na Rai cewa girgizar ƙasar ta safiyar yau Lahadi ta ƙarasa rushe abinda ya rage a nan. Yanzu dole ne mu sake komawa tun daga tushe. An ji ɗuriyar girgizar ƙasar ta yau Lahadi har a arewacin Bozano da ke daura da kan iyakar Australia da kuma Puglia da ke can yankin kudu, wato wanda ke ƙuryar yankin ruwayen Italiya na sashen kudin. Dama yankin na ta tangaɗi saboda hucin girgizar ƙasar da ta auku a watan Agusta wadda ta hallaka mutane kusan 300. Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce yadda hukumar FBI ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin email masu nasaba da ita a ƙurarren lokaci irin wannan abu ne da ba a taɓa yi ba kuma na da tayar da hankali. A wani wurin gangamin yaƙin neman zaɓe a gabar Daytona Beach ta jihar Florida a jiya Asabar, Hillary ta gaya ma waɗanda suka halarta cewa abu ne mai ɗaura kai a ɓullo da al'amari irin wannan ba tare da wani cikakken bayani ba a dab ana kuma dab da gudanar da zaɓe. Daga bisani Hillary ta ƙara da cewa ba za mu yadda cikin kwanaki 10 da suka rage a yi zaɓen su zama na surutai da ɗauki hankalin jama'a ba. Ya kamata mu maida hankali kan irin ƙasar da za mu zaɓar mu kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu. shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya faɗi a wata wasiƙar da ya aike ma 'yan majalisar dokoki ranar Juma'a cewa an gano wasu sabbin sakonnin email masu alaƙa da batun Clinton ɗin, duk wadda al'adar FBI ta kauce ma duk wani bayani mai kawo takaddama dab da lokacin zaɓe. Rahotannin ji Asabar sun nuna cewa ma'aikatar shari'ar Amurka ta gargaɗi Mr. Comey cewa shaida ma majalisar dokoki cewa an samu su sabbin sakonnin email a wannan lokacin ya saba ma ka'idar ma'aikatar ta shari'a. Don haka sai Comey ya aika da sakonnin email ga ma'aikatan hukumar ta FBI don bayyana dalilansa na ɗaukar wannan matakin da ba a saba ɗaukawa ba. Bisa ga al'ada, ba mu an karar da majalisar tarayya game da binciken da ake gudanarwa. To amma a wannan al'amarin ina jin ya zame dole in yi hakan, da yake na bayar da jerin ba'asi cikin watannin da suka gabata cewa mun kammala bincikenmu. Ina kuma ganin ba mu yi ma mutanen Amurka adalci ba, muddin ba mu sabunta bayananmu ba saboda sabbin abubuwan da muka gano, in ji Comey. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron Afghanistan da ke fafatawa da mayakan Taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji 15,000 ciki har da 2,522 da aka kashe a watanni 8 na farkon shekara ta 2016, a cewar wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido. Hukumar ta kuma yi gargaɗin cewa hannun agogo na fa komawa baya dangane da nasarorin da wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita ta yi tare da taimakon ƙasa da ƙasa. A rahotonsa na loto-loto da aka wallafa yau Lahadi, Sufeto Janar na musamman na aikin sake gina Afghanistan Sigar a taƙaice ya lura cewa gwamnatin ƙasar ta Afghanistan ta rasa kashi 2.2 na yankin ƙasar da ke ƙarƙashin ikonta a yaƙin da aka yi a bana. An fuskanci hare-hare har sau 101 daga sojojin gwamnati da suka bi jere daga ran 1 ga watan Janairu zuwa ran 19 ga watan Agusta na shekara ta 2016, lokacin da wasu daga cikin dakarun musamman na Afghanistan suka bude wuta kan ƴan uwansu, suka halaka akalla 257 tare da raunata 125. Wasu 'yan sama jannati uku sun dawo duniya lafiya lau bayan tafiyar aikin kwanaki 115 a tashar sararin Subhana ta ƙasa da ƙasa, inda wata Amurka mai suna Kate Robbins ta zama ta farko a duniya da ta gwada yanayin ƙwayar halitta ta DNA a muhallin can sararin Subhana ɗin. Robbins tare da ɗan Japan Tokuyo Onishi da ɗan Rasha Anatoly Avanish sun duro da safiyar yau ɗinnan Lahadi kan wani busheshen wuri a can inda aka gwada lafiyarsu a Tajikistan da ke yankin Asiya.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yayin da a jihar Kaduna Najeriya ake ci gaba da takaddama kan limanci a masallacin Sultan Bello, lamarin da ya kai ga aka samu wata ƴar tarzoma a ranar Juma'a da ta gabata, malamai suna kira da akai zuciya nesa domin a shawo kan wannan matsala. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya, kuma wannan tattaunawa da suka yi da wakilin Isa Lawal Ikra ya yi kira ga magoya bayan ɓangarorin biyu da kada su riƙa ɗaukan doka a hannu, amma ya fara bayani ne da nuna baƙin cikinsa kan wannan al'amari.
Babu shakka wannan baraka ce da ba za a so wato ta ci gaba ba, duk inda al'umma musulmi suke duk abin da zai raba kansu ko ya kawo wata fitina, to abu ne da kowane musulmi zai bakin cikin ganin haka ya faru. Kuma alhamdulillahi a matsayinmu na wannan kungiya ta Jama'atu Izalat Tabida wa Kamata Sunna, wanda muna cikin almajirai kuma yaya na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, ba za mu so a ce makarantar Malam Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi da rahama, ana da matsala a wurin ba. saboda haka muna iya kokarin mu mu ga cewa an samu sulhu abinda zai sulhunta tsakanin wannan takaddama da ake kaiwa a kawo musamman ma tsakanin jama'atu nasarar Islam wanda suke da masallaci sannan kuma shi kansa Sheikh Abubakar Muhammadu Gubbe na cikin iyaye wanda suka samar da jama'atu nasarar Islam bayan samar da jama'atu nasarar Islam kuma jama'atu nasarar Islam sannan kuma har yanzu shine uba wurin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah ga mutu sunna an tambaye mallan kai dan Izala ne sai ce ni a ubanta saboda haka a sai kenan kamar masallacin Sultan Bello wata wato boda wani gada ne da yake sulhunta tsakanin kungiyar Izala makarantar mallan da kuma jama'atu Nasrul Islam saboda me nan ne aka san jama'atu a wannan wurin nan ne kuma aka san Izala a wannan wurin saboda haka a sai kenan duk abin da zai kawo maslaha tsakanin wayannan al'umma da suka jima da rayuwa da gagarumaya da dukkanin su suna alfahari cewa almajiran mallan ne to ya kamata a samu abin da zai sulhunta don haka muna iya kokarin mu muga cewa mun shiga ba za mu koma gefe ba muga cewa an samu zaman lafiya an samu walwala komai ya koma kamar yadda yake da insha Allah don haka muna tattaunawa da sarkin musulmi muna tattaunawa da kuma su mutanen jama'atu muna tattaunawa da masarautan zazzau da duk da wanda yake da hannu don ganin abin ya tafi daidai ba tare da an samu wato takaddama ba musamman abin da ya faru sati da gabata ba mu ji dadin sa ba muna fatan kar Allah ya maimaita mana kuma in Allah ya yarda komai zai tafi daidai alhamdulillah shi ma Dr. Ahmed Gumi ya zo mun tattauna mun ga me ya kamata a yi ta kowane janibi don mu shiga mu ga cewa an samu fahimtar juna an samu abin da zai gyara tsakanin al'umma
bisa tattauna da kuka yi musamman da shi Dr. Gumi da kuma mutanen wato jama'atu akwai hasken yuwar cewa nan zuwa juma'a mai zuwa kila ba za a samu abin da ya fara a juma'a da ta wuce ba
in Allah ya yarda ina da fahimta mai kyau cikin tattaunawa da duk wanda nake tattauna da su ina fahimta akwai wato waɗansu da suke shiga tsakani da har wato ba a samun dama a zauna a tattauna a fahimci juna to tattaunawa da nayi da dukkanin su ina fahimtan kawai shedanci ne yake so shiga ta wasu wurare wanda matakan da ake dauka da kuma bayanan da muke yi da kowannen su ina da yaqini in Allah ya yarda za a sulhunta Qur'ani ya ce wasulhu khair sulhu shine alkhairi saboda haka babu abin da zai gagari wato sulhu in an zauna akan teburi aka tattauna aka fahimci juna to sai kaga kuma an fito ana ta dariya ana annashuwa da jin dadi kuma muna fatan haka saboda haka wannan kungiyoyi ne da duka suka hadu ko jama'a ne da duka suka hadu don su tabbatar da alqur'ani da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine abin da zai wanzu a bayan kasa shine abin da kuma zai kara hada mu ya daidaita mu saboda haka ina ganin ba abokan gaba muke ba yan uwa ne waɗanda kowanne ka same shi zai ce shi ma almajirin mallan ne shi ma almajirin mallan to almajirin mallan ai ba za su yi fada ba saboda haka ina fatan mu kuma matsayin mu na yaya wanda kuma a yau ragaban shugabancin al'umma na wannan kungiya ke hannun mu to da taimakon Allah za mu shiga mu ga cewa an samu wannan sulhu
a ƙarshe algawta mallan ko kana da wani sako musamman a matsayinka na shugaba ga sauran mabiya wanda su ma ake ganin kamar suna tasu gudunmuwa wajen samun nasara
ina fata dukkan mabiya su yi hakuri banda daukan doka a hannu ai duk abin da za a yi don a ga cewa an samu wato daidaituwa Qur'ani ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma in an samu sabani tsakanin mu'minai masu imani ku yi sulhu in ba za ka yi sulhu ba kar ka dauki kalmar da za ka kawo ƙara farga al'umma ina fata al'umman masallacin Sultan Bello da sauran al'umman wannan jiha ta mai albarka jihar Kaduna da sauran al'umman musulmai za su koma su nitsu su san cewa ba fada bane ba rigima bane da yake ya gagari shugabannin al'umman musulmai ana iya kokari don a ga cewa an dauki matakin sulhunta wato su ma su taimaka wurin wannan sulhu ya zamanto ya samu sulhun ya zo ta yadda zai amfanar da dukkan al'umma a zauna lafiya
To Sheikh Bala Abdullahi Balalo kenan kuka saurara. To a jamhuriyar Niger kuwa ƙarshen makon nan ne ƴan majalisar dokokin ƙasar suka tafka muhawara kan wani aikin rusau da ake gudanarwa akan shagunan ƴan kasuwa a birnin Yamai. Daga birnin na Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aika mana.
Fiye da rabin wuni aka kwashe ana tafka muhawara a majalisar dokokin ƙasar ta Niger a wannan Asabar akan matakin rusa shagunan ƴan kasuwa da hukumomi suka kaddamar yau watanni kusan biyu. Ministan cikin gida Bazoum Mohamed da ƴan adawa suka buƙaci ya hallara a majalisar domin yayi bayani a matsayinsa na mai alhakin waɗannan ayyuka bai hallara ba. Saboda haka takwaransa na ayyukan raya birane Salisu Muhammad Habi ya maye gurbinsa, inda ya ƙara nanata dalilan da gwamnati ta bayyana tun farko cewa shirye-shiryen taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Afirka da zai gudana a shekarar 2019 a Yamai ne ya sa gwamnatin korar ƴan kasuwa daga wuraren da ake zargin sun mamaye ba bisa ƙa'ida ba. Ra'ayoyin ɓangarori a majalisar sun sha bamban akan wannan batu.
Jama'a, cikin maganar shugaban ƙasar nan da Allah ba ya wani rukun da ido na gani a gaban majalisar koli ta malamai yana cewa zai yi koyemi da Sayyidina Umar dan ya dada mata talaka. To wanda yace zai yi koyemi da sahabin nan na Annabi wanda sai ma da ya kawo hadisin ne buga gurasa nan a ba talaka, yau talakan halin da muke ciki yau dan Niger din dake Libya. In yana samun kuɗi ya zuba ya koshi gidansu, kowa nan da yake da riga talakan ne yake zamni.
An ce wannan tade-tade zai tafiya har cikin kowace jiha bisa ga yanda anka ɗauki wannan ƙuduri ba tare da an shawarta mu mutane ba. Yanzu ya kamata a ce su jihohin nan a ɗauki matakai na shaida musu lokacin da za a fara wannan aiki, kuma a ɗauki matakai na saman musu wuri inda ya kamata su zamna don saboda ka a same matsaloli irin waɗanda aka samu.
Kusan dukkan ƴan kasuwar da matakin rusau ɗin ya rutsa da su sun tabbatar da cewa da izinin hukumomin birnin Yamai suka kafa shaguna, dalili kenan da wasu ƴan majalisar ke cewa.
Muna kira ga gwamnati furoshin nan ma a zansu ƴan kasuwa ne ƴan meri su masu da ke bada wannan wuraren. Domin ba ta yiwuwa mutum ya yo sata ya zo ya saida ma wani matsayin shi na reseller a kama ɓarawo a bar shi. Muna fatan a sa musu limit otar din nan duka a zansu ƴan kasuwa ne su.
Dubban shaguna ne jiragen dankaro suka rusa albarkacin wannan shiri da hukumomi suka kira na gyaran gari, matakin da wasu ƴan ƙasar Nishar ke ganin ya mayar da birnin Yamai tamkar wani kufai. Farfesa Bube na Maiwa, wani ɗan Nishar mai karantarwa a ƙasar Senegal, ya bayyana ra'ayinsa lokacin da ya zo hutu a ƙasar tasa ta asali.
Babban birnin Yamai in ka bi wasu titi-titi takan tuna muna kama halin da babban birnin ƙasar Chad da ake ce Manjamena ta shiga ciki a bayan yaƙi wanda aka yi tsakanin mutanen Isan Abre da mutanen Gukuni Wade. Ka je ka diba malam, da ka san wuri wurin kasuwanci ne, wuri shago ne mai ma'ana. Yau shagon nan in ka zo ka tar da bashi, sai ka zo ka tar da kawai sai kamar siminti, sai ka zo ka tar da sai waya, ko kuma ka zo ka tar da sai kwano wanda ya saura.
A ƙarshen wannan muhawara gwamnatin ta hanyar ministan raya birane ta bayyana aniyar ɗaukar matakan gyara kasuwanni da ma watakila shirin gina wasu sabbin kasuwannin makamantan wacce aka gina a Maraɗi da wacce ake ginawa a Damagaram yanzu haka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule Mumuni Barma, wani rahoto da muke samu yanzu nan na cewa yau a Maiduguri an harba wani ɗan ƙuna baƙin wake da ya yi yunƙurin ya tada wani bam akan hanyar Maiduguri zuwa Dambowa, kuma ƙwararru sun yi nasarar kwance bam ɗin da ya yi niyyar wato fasawa. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa ƙarfe 11 na safe ne da minti 19 ga shirinmu na gaba. Masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo ke gabatarwa rana mai kamar ta yau. A cikin shirin namu na yau za mu dubi ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka, musamman ma musulmi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani.
There's a lot of communities in this country that are critically important where Muslims are well over 1%.
Akwai al'ummomi da dama a wannan kasar da suke da matukar muhimmanci, inda musulmi suke da sama da kashi 1 cikin 100 na al'ummar kasar nan. Ka fahimta? A Michigan da Virginia da Minnesota da California da New York, akwai wurare da dama da ƙur'un musulmi suke da matuƙar muhimmanci.
Yanzu haka akwai musulmi biyu da suka kasance membobi a Majalisar Wakilan Amurka, dan Majalisar Wakilai Keith Ellison daga Minnesota da kuma dan Majalisar Wakilai na Indiana Andrew Carson. Dukansu kuma an haife su ne cikin musulunci a nan Amurka. A zauren Majalisar Dokokin Amurka a yanzu kashi 1 cikin 100 ne kacal baki, wato mutane 6 kenan. A zaben wannan shekara wasu musulmai sun kuduri aniyar kawo sauyi kan wannan lamari a matakan kananan hukumomi da jihohi da kuma tarayya a sassan Amurka. Kuma Sa'ad Almasmari na ɗaya daga cikin su.
I am a social guy. I like helping people.
Ni mutum ne mai son cuɗanya da mutane. Ina ƙaunar na ga na taimaki mutane na. Ina kuma son al'ummata da birni.
Zama cikakken ba Amurka a watan Disamba shekarar 2012 shine babban burin Almasmari, wanda dan asalin kasar Yemen ne, amma kuma babban abun alfahari a gare shi shine lokacin da ya lashe zaben majalisar karamar hukumar birnin Hamtramck. Almasmari na ɗaya daga cikin musulmi uku da suka yi takarar makamin a watan Nuwamba shekarar 2015, kuma dukkaninsu sun samu ƙuri'u masu yawa a birnin wanda ke jihar Michigan, wanda kuma aksarin mazauna birnin baki ne da aka haifa a wasu ƙasashe.
Hamtramck has the largest single concentration of Muslims.
Hamtramck na ɗaya daga cikin biranen da ke da tarin musulmi, saboda haka birnin ya yi fice ta fuskar kasancewa wanda ya fi sauran yawan musulmi a majalisarsa.
Usama Sibilani shi ne mawallafin jaridar Arab American News, wacce ta buga hotonsa a shafinta na farko a lokacin da Almasmari ya lashe zaɓe, kuma nasarar zaben ta ja hankulan mutane da dama saboda a lokacin da lamarin ya faru.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald J. Trump yana kira a hana musulmi shiga Amurka baki daya har sai wakilan kasar mu sun gane wai shin me ke faruwa ne.
Wannan kira na dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bata wa mutanen Hamtramck rai da dama.
We are about 27% of the population in Hamtramck.
Muna da kusan kashi 27 cikin 100 a cikin al'ummar Hamtramck waɗanda suka fito daga Yemen. Muna kuma da kashi 32 'yan Bangladesh, sannan kashi 11 mutanen Bosnia. Dukkaninsu musulmai ne.
Birnin Hamtramck ya zama abin nazari da ya samu sauyi saboda shigar baki. Fiye da shekaru 100, wannan birni ya kasance wajen zama ga mutanen ƙasar Poland mabiya ɗariƙa Katolika da su da kakannin kakanninsu. Garin ya bunƙasa ne a lokacin da aka samu ci gaba a fannin ƙirƙirar motoci, amma yanayin garin da irin al'ummar da ke zaune a cikinsa sun sauya a shekarun baya da dama da suka wuce, bayan da kamfanonin ƙera motoci suka jirkushe. Ma'aikatan kamfanonin ƙera motocin sun fice a garin tare da arzikinsu, hakan sai ya sauya ainihin tarihin garin, wato ya koma daga garin da 'yan ƙasar Poland mabiya ɗariƙar Katolika masu ƙera motoci zuwa garin musulmi masu kantina da ƙananan sana'o'i. Karen Majuski ita ce ke rike da mukamin magajin garin Hamtramck.
Lallai shigar baki garin ya sa garin ya sauya. Wannan abu ne da muka saba yi, kuma haka muke. Hakika abin da ban mamaki yadda muke jan hankalin mutane a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya.
A lokacin da Almasmari zai halarci taron majalisar birnin na farko a watan Janairu, muryar Amurka na ɗaya daga cikin kafafen labarai biyu da aka gayyata. Wannan taro zama ne da Almasmari ba zai iya kin halarta ba, duk da cewa an gayyace shi ya halarci wajen jawabin da shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar na halin da ƙasa ke ciki, wanda ya faɗo daidai da ranar da ya fara halartar zaman majalisar.
Na ƙi amsa gayyatar ne saboda wannan lokacin shi ne zama na farko da zan halarta a majalisar, kuma ba zan iya ƙin zuwa zaman ba saboda wannan al'ummar shi ta zaɓe ni.
Almasmari ya ce zuwa yanzu ya yi hira da kafafen yaɗa labarai 75, kuma har yanzu ana ci gaba da neman a yi hirar da shi.
One of the newspaper asked me if you were.
Daya daga cikin gidajen jaridar da na hira da su sun tambaye ni idan na samu damar ganawa da Trump zan amince. Sai na ce musu ni ba ni da damuwa na haduwa da shi. Kwana uku bayan hirar sai na samu wasikar gayyata daga gangamin yakin neman zabansa. Wai suna so na gana da shi na tsawon minti 15.
To dan la kai mu mako mai zuwa za ku ji ko Almasmari ya amsa gayyatar da Donald Trump ya mai. Amma yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Ken Fraberg wanda ya haɗa ainihin rahoton daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ni Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa shine na farko, wanda ya ce assalamu biyoyi Hausa. Rikicin limanci da ya kunno kai a masallacin Sultan Bello mafi girma a jihar Kaduna tsakanin magoya bayan Sheikh Ahmad Gumi da Dr. Khalid Aliyu. Wallahi abin takaici ne ga al'umman musulmin Najeriya da ma na duniya baki daya. Ya kamata manyan malamai masu fada aji sa baki don warware wannan rikici. Salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama na yi jinjina ga wata kungiya a ƙasar Niger mai suna MPA. Wacce ta tsaya tsayin daka don taimaka wa 'yan uwana matasa da aikin yi, don haka wannan kungiya kin yi daidai da fatan sauran kasashen Afirka za su yi koyi da ku. Wannan sakon ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, hukumar EFCC aikin ku yana kyau, a ci gaba da kama masu wawure mana kuɗin ƙasarmu. Rashin adalci da rashin imani ne ya sa wasu mutane karkatar da abincin da aka tallafa wa 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Muna kira ga gwamnati da ta hukunta waɗannan mutanen daidai da irin abin da suka yi. Da fatan gwamnati za ta duba wannan sako, in ji Sama'ila a Alafulatan. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce amsa goron gayyata da fitacce 'yan wasan fiɗin Hausan nan da ke Najeriya, wato Rahama Sadau ta yi na zuwa Amurka bayan da wasu mawaƙan ƙasar Amurkan suka gayyace ta. Hakan tamkar ta yi watsi ne da shawarar da jama'a suka bata, ciki ko har da wasu malaman addini na kada ta je Amurkar. Shi ma dai Abbas Ad Mahuta cewa yi, salam biyoyi Hausa, da fatan kuna lafiya. Tabbas Rahama Sadau, kin ba mu mamaki akan yadda muke samun labarin tafiyar ki ƙasar Amurka wajen amsa gayyatar da wasu suka yi miki. Duk da nasihar da Sheikh Aminu Daura ya yi miki, da fatan za ki canja tunaninki. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, yankin tsakiyar Italiya ya saki fuskantar wata girgizar ƙasa mai ƙarfi tun bayan wata mummuna da ta auku a watan Agusta. Hukumar kare jama'a ta Italiya ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku yau Lahadi ta ruguza gine-gine a wurare da dama a faɗin yankin. Rahotanni na nuna cewa wasu sun samu raunuka. Wasu 'yan sama jannati uku sun dawo duniya lafiya lau bayan tafiyar aikin kwanaki 115 a tashar sararin Subhanu ta ƙasa da ƙasa, inda wata Amurka mai suna Kate Robbins ta zama ta farko a duniya da ta gwada yanayin ƙwayar halitta ta DNA a muhallin can sararin Subhanu ɗin. Ƙasar Turkiya ta kori ma'aikatan gwamnati sama da 10,000 yayin da take ci gaba da ɗaukar mataki bayan yunkurin juyin mulkin watan Yuli. An buga labarin korar ma'aikata koko jami'ai na ƙananan makarantu da na manyan makarantu jiya a Sabar. Jami'an tsaron Afghanistan da ke fafatawa da mayakan Taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji a wato da yawa a baya-bayan nan. Yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democratic Hillary Clinton ta ce yadda hukumar FBI ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin email masu nasaba da ita a ƙurarren lokaci irin wannan abu ne da ba a taɓa yi ba a tarihin siyasar Amurka, kuma abin na tada hankali sosai. Tana mai cewa abin da alamar yana da nasaba da siyasa, wasu manyan wato 'yan siyasa ma na ɓangarori daban-daban a wannan kamfe da ake yi a wannan shekarar suna bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da wannan al'amari na sabbin wato sakonnin email da suka.
To masu sauraro, wannan zangon shiri shi ne na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau Lahadi, amma idan Allah ya kama gobe da safe da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi, za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta na gabatarwa da kuma Chuba Hero Diodone da ya haɗa shirin, sai injiniyan Al Santos Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, salamu alaikum.